أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا السلام عليكم ورحمة الله يوم الجمعة قوم دعوة شوال شكرا تدول دلول دارب عند بير هجرية وانديدا تشد شاتر دعوة هدو شكرا تدول بير سلم دهول ميلادية zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka al-jami'us sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 153 ina gani muna cikin kitabul istisqa littafi na shayarwa baban da zan mu tashi babu na 16 gun babul jahr bil qira'a fil istisqa babu na 16 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu jahar fil qira'a baban dake bayanin bayyanawa da karatu fil istisqa a cikin sallar roƙon ruwa hadisi na 224 al-imam al-bukhari yake cewa haddathana abu nu'aym haddathana ibn abi zi'ib an az-zuhri an abbad ibn tamim an ammihi qala yake cewa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto yana roƙon ruwa fatawajjaha ila al-qibla yad'u sai fuskanci al-qibla yana roƙon Allah wa hawwala rida'ahu yajuyar da mayahin shi summa sallaraka ataini sannan yayi sallaraka abi jahara fihi ma bil qira'a wanda ya bayyana karatu a cikin su nan shine hadisin ya gabata shine dai bukhari maimaito shine mahallu shahid jahara fihi ma bil qira'a sharhin wannan hadisin al-imam ibn al-mulaqin yake cewa sunna wadda an yi ijma'i akan ta shine bayyanawa da karatu cikin sallar istisqa abinda aka yi sabani kawai shine cikin salatul kusuf akan abinda zai zo nan gaba kuma hadisin yana nuni akan cewa huduba cikin al-istisqa kahin sallah ake yin ta saboda ya kawo thumma wanda thumma tana bayyana at-tartib tana bayyana at-tartib cai thumma salla raka'atayn sannan yi salla raka'abiyu nuna sallar ita ta biyo baya an rawaito wannan daga Umar da Ibn Zubair da Bara ibn Azib da Zaid ibn Arqam da Umar ibn Abdul Aziz kuma ita ce magana ta Lays ibn Sa'd kamar da Ibn al-Munzir ya kawo asarikin su cikin al-Awsat nashi Malik da Abu Yusuf da Muhammad da Shafi'i suka ce zai fara da sallah kahinta hujja shi shine abinda Abbad ya rawaito daga ammin shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta yana roƙon ruwa yayin sallah raka'a biyu juyar da mayahin shi kamar yadda zai zo cikin sahih Bukhari in cikin al-istisqa ibn musalla da hadisin abi huraira cewa annahu salla summa khadaba yayi salla sannan ya khuduba al-imam tahawi yayi hujja da malaman hanafiya ya kafa musu hujja akan cewa yayin da ya zama na athar sun sha bambam a cikin nazarin mu sai muka samu juma'a a cikin ta akwai khuduba kuma ita ana yin ta kahin salla ne akasin idi wa hiya bil idi ashbahu ita kuma tahi kama da idi game da juma'a hal imam al-qadi abu muhammad yake cewa babu sabani wajen gabatar da ita akan khuduba kamar da yake cikin al-mu'una da al-mughni sai abinda ake hikaitawa daga ibnu zubair yace abu ne mai mamaki an rawaito daga malik sabanin wannan shine hadar umar guda biyu wa bihi qala laysa haka laysa ya hada amma abinda ke cikin mu wada da mudawwana shine mashahurin mazhabin malik rahimahullahu ta'ala kuma ita ce magana dukkan malamai game da abinda ya gabata ashhab Allah mushi rahama a cikin mudawwana yake cewa ikhtalafa an-nasu fi zalik malamai sun yi sabani a cikin wannan kuma an yi sabani daga annabi alayhi salatu wassalam da hadar malik akan wannan fa kana qaulul awwal al-khutba qabla al-jumu'a yace sai zamana magana ta farko ita ce khutba kahinta ake yi kamar juma'a dalilin su shine hadisin da abun da ya gabata sai babe na 17 babi na 17 al-imam al-bukhari yake cewa babu kaifa hawwala an-nabi sallallahu alaihi wasallam zaharahu ila an-nasi baban dake bayanin yadda annabi alaihi salatu wassalam ya juye bayan shi ga mutane hadisi na 225 al-imam al-bukhari yake cewa haddathana adam yace haddathana ibn abi zi'ib an az-zuhri an abbad ibn tamim an ammihi yace ra'aytu an-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja yastasqi naga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya huto yana roƙon ruwa qala sai yace fa hawwala ila an-nasi zaharahu sai juya ma mutane bayan shi wastaqbala al-qibla yad'u ya fuskanci al-qibla yana addu'a summa hawwala rida'ahu sannan ya juyo da mayahin shi summa sallala na raka'atayn sannan yayi mana sallah raka'a biyu jahara fihi ma bil qira'a wanda ya bayyana karatu a cikin su anan da yace al-Imam Ibn Hajar Allah mashi rahama yake cewa da yace summa hawwala rida'ahu zahiruhu anna al-istiqbal waqa sabiqan li tahwil ar-rida' cewa fuskanta al-qibla a zahirin abun an yi shi ne kahin a juya mayahin kuma ita ce mashhuriyar mazhabin al-Imam Shafi'i ya zo da yawa cikin maganganun malaman Shafi'iyya cewa lokacin da mutum zai fuskanci al-qibla a lokacin tare-tare zai juya mayahin shi wal farqu baina tahwil az-zahr wa istiqbal annahu fi ibtida' at-tahwil bambancewa tsakanin abun nan juya baya da kuma fuskanta al-qibla cewa fuskanta al-qibla yana kasancewa cikin farkon juye mayahin ne da tsakiyar shi sai kasance balagal inraho ga to faisur mustaqbilan yana karewa kuma ya kare fuskantar al-qibla anan gurin ibn hajar yake cewa wa qadistas kal li anna tarjuma li kayfiyat at-tahwil wal hadith dalun ala wuqu'i at-tahwil faqat anan gurin akwai iskali yace dan saboda tarjuma da al-imam al-bukhari ya kulla babun kayfa hawwala an-nabi sallallahu alaihi wasallam zaharahu ya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya juye mayahin shi ya juye bayan shi yace tarjuma ta zo ne saboda bayyana mana yadda aka juya kin amma kuma hadisin yana mana nuni akan abkuwar juyawa kadai ba yadda aka juya ba abkuwar juyawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya juye mayahin amma cewa ta yaya ya juya ta kakayi wannan a cikin hadisin babu amma al-Imam al-Kirmani ya bada amsa da cewa ma'anar shi shine ya juya mayahin shi lokacin da ya kasance yana addu'a Az-Zaini ibn al-Munayyir yake cewa kaifa kin ya dauke ta ne akan istifham kenan ta yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyar da mayahin shi kenan nan Bukhari ba yana ba mu labarin cewa ba yadda annabi ya juya a da siffar tambaya ne yake yace yayin da ya kasance juyawar da aka ambata ba a bayyana ba ta wani bangare ne ta dama ko ta hagum sai Bukhari ya kawo shi da siga ta tambaya a cikin hadisin babu amsa zahirin magana cewa dai laita yana khabar min zalika annahu ala takhayyur babu wani hadisi da yazo akan bayyana cewa ko ta dama ko ta kaza za a yi zabi ne kawai mutun zai yi sai dai abinda za a fa'idanta ta wani nassin daban cewa irtafata bi jaribil ayman ya juye ta bangaren shi na dama kamar yadda ya tabbata cewa ya juya ta bangaren dama kamar yadda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yi da dama tana burge shi cikin dukkan sha'anin shi haka nan shi ma wannan tahawil din haka ya kamata ya kasance kenan za a dauki cewa za a fara juyar da mayahin ta dama ta wani nassin daban amma ba ta hadisin wannan da aka kawo na istisqa'i ba babu na 18 al-Imam al-Bukhari yake cewa babu salati istisqa'i raka'ataini baban dake bayanin sallah ta roƙon ruwa raka'a guda biyu hadisi na 226 al-Imam al-Bukhari yace haddathana Qutaybah ibn Sa'id qala haddathana Sufyan am Abdullah ibn Abi Bakr an Abbad ibn Tamim an ammihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi roƙon ruwa fa salla raka'ataini salla raka'a biyu wa qalaba rida'ahu ya juyar da mayahin shi shine dai hadisin da ya gabata Bukhari yana ciccira shi yana kawo shi ta hanyoyi kala kala saboda istishhadi da kawo hujja da shi nan da yace babu salatul istisqa raka'ataini Ibn Hajar yake cewa majrurun alal badal min salatul majrur bil idafa nam majrurun ne alal badali salatul istisqa'i raka'ataini an kawo shi ne majrurun ne al badal wa taqdiru salatu raka'ataini fil istisqa abinda yake nihi salla raka'a guda bi a cikin roƙon ruwa ko kuma ya kasance a dafa bayani ne mansubun muqaddar ya gabata irin shi cikin babu tahwilir rida an yi dogon bayani akan wannan Ibn Hajar sai babu hadisin dai shine wanda muka sani Bukhari yake maimaita yana kawo hujja da shi kuma wannan mahallin shahirin shi zahiri ne fa salla raka'atayn hadisi babu na 19 babu lisqa'i fil musalla baban dake bayanin roƙon ruwa a gurin al musalla inda ake sallar idi yace hazihi tarjuma akhas min at tarjuma al mutaqaddima Ibn Hajar yace wannan tarjuma ta hike bantuwa game da tarjumar da ta gabata awul abwab ko kuma babu bukan da suka gabata yace babul khuruji ila al-istisqa can baya cewa akai babul khuruji ila istisqa baban huta zuwa ga roƙon ruwa hutan nan zuwa ga ina wannan am ne ba a ambata ko ina ba to sai wannan tarjuma ta zo ta khassace cewa ila al-musalla hutakin zuwa ga al-musalla yace hutakin nan yana iya kasancewa al-musalla ne ko kuma ba al-musalla ba sabanin wannan tarjuma ita kuma sai ta bayyana mana cewa zuwa gurin sallar idi ake ne hadisi na 227 da al-Imam al-Bukhari ya kawo yace haddathana Abdullah ibn Muhammad haddathana Sufyan ana Abdullah ibn Abi Bakar sami'a Abbad ibn Tamim an ammihi yace kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla yastasqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta zuwa gurin sallah yana gurin musalla sallah idi yana roƙon ruwa wasta qabala al-qibla ya fuskanci al-qibla fa sallah raka'atayn sallah raka'a biyu wa qalaba rida'ahu ya juyar da mayahin shi qala sufyan sufyan yake cewa akhbarani al-mas'udi mas'udi ya bani labari daga Abi Bakar yace ja'ala al-yamini ala al-shimali dama ya maida ta koma zuwa ga hagu dama ya maida ta koma zuwa ga hagu anan gurin hadisin idan mun lura hadisin da ya gabata can Bukhari ya kawo ababe na 18 nake so daga Abbad ibn Tamim ne shi ma aka rawaito shi kuma shi ma wannan hadisin muka lura nabiyin daga Abbad ibn Tamim ne amma farkon Bukhari ba hanya ɗaya bace ya biyo waccan cewa yi na 26 haddasana Qutaiba ibn Sa'id nan kuma ce haddasana Abdullah ibn Muhammad sannan ce haddasana Sufyan an Abdullah kenan nan Bukhari daga malamin shi aka samu sabani dan dama Bukhari yana karrara hadisi bai karrarawa memetawa wanda kasance da nafsun isnad a guri ɗaya kuma da nafsun sanadi in ba daka alaihi makharaj ba yadda zai Ibn Battal yake cewa hadisin Abi Bakar anna salati qabla al-khutba cewa sallah ana yin ta kayin khutba ne dan saboda ya ambata cewa qallaba rida'ahu ya juya mayahin shi yace hu adbatul al-qissa shi ya kiyaye kissa game da dan shi Abdullah ibn Abi Bakar tunda ya ambaci khutba inda ya ambaci khutba kayin sallah shi ya har da ci kissa game da dan shi sai babe na 20 al-Imam al-Bukhari yake cewa babu istiqbalul qibla fil istisqa baban dake bayanin fuskantar al-qibla a wajen roƙon ruwa a fuskanci al-qibla abubuwa duka wanda al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake kawo babu da su yana kawo saboda komai ana so ya kasance da hujja da dalili ake kawo hadisi na 2028 da al-Imam al-Bukhari ya kawo yace haddasana Muhammad qala akhbarana Abdul Wahhab haddasana Yahya ibn Sa'id قال اخبرني ابو بكر بن محمد قال ان عباد بن تميم اخبره شيء عباد بن تميم يا باشي لاباري ان عبد الله بن زيد الانصاري اخبره عبد الله بن زيد الانصاري يا باشي لاباري شيء النبي صلى الله عليه وسلم يا هو تزوا على المصلى يصلي ينا صلى وانه لما دعا لوكتين ده يدعو او كما اراد ان يدعو yake nihin yayi addu'a istaqbala al-qibla ya fuskanci al-qibla wa hawwala rida'ahu ya juyar da mayahin shi قال ابو عبد الله بن زيد هذا مازني بابا عبد الله يكيتا ابن زيد wannan shine mazini wal awwal kufi hu ibn yazid na farkon na kufa ne shine ibn yazid kenan nan al-imam al-bukhari ya bambance mana ne tsakanin marawaita sharhi yace sunna ta wanda ya huta zuwa ga roƙon ruwa shine ya fuskanci al-qibla a lokacin da yake yin wani bangare na addu'a shi yace kuma sunnatu man khadaban nas mu'alliman lahum wa'izan kuma sunna ta wanda yake ma mutane khutba yana karantar da su ko kuma yana musu wa'azi sine ya fuskance su da huskashi yana kallon su baya ba su baya ba kuma ya udu inda du'a al-istisqa sannan sai ya koma lokacin da zai addu'a al-istisqa ya fuskanci al-qibla dan saboda addu'a a fuskanci al-qibla shi yake kamar gashi nan yana musu khutba yana kallon su kuma lokacin da ya kare khutbar da wa'azin zai yi addu'a sai ya kalli al-qibla saboda kallon al-qibla yi lokacin addu'a shi yake magana al-imam malik ta sha bambam da daliban shi wajen juyar da mayahin akan maganganuwan da an gabatar da su a baban da ya gabata kuma sun huta daga cikin hadisin saboda shakku al-muhaddis mai hadisin da ya kawo cikin nan yayi shakku game da juye mayahin shin ya kasance kafin addu'a ne ko bayan addu'a cikin hadisin kuma bai ambaci ba kabbara cikin sallah kamar kabbara cikin idi yadda ake yin ta Allahu akbar kabar bari masu yawa ita ce magana al-imamu shafi'i kamar da tahawiyya ya nakalto sannan ya kawo hadisin da a cikin shi akwai suka sannan shi akwai suka cikin hadisin nan da yake cewa kharaja ila al-musalla yastasqi ya huta zuwa ga gurin sallar idi yana roƙon ruwa anna salata shikin shi mun fahimci cewa sallah ana yin ta ne kafin khutba dan saboda ya ambaci juyar da mayahi ko malamai gabaki dai sun tahi akan cewa muqtasim bil khutba ya keɓanci khutba ne juyar da mayahin wai shi ana yin shi ne a lokacin khutba sai dai cikin su suna cewa lokacin da aka gama ta wasu kuma suna cewa bayan ya fara ta daga cikin su suna cewa bayan ya kare kwata-kwata daga khutba yace idan khutba ta kasance ya juye mayahin shi bayan sallah ne to fa huwa allazi zahaba ilayhi malik shine wanda al-imam malik ya tayi kayan khutba kuma shine nasin hadisi a cikin hadisin da yake cewa summa ja'ala al-yamina ala shimali ya sanya hagum ta koma dama wannan magana ta malamai ta gabata muhallab yake cewa cikin shi akwai dalili akan cewa anna shari'a kana da basru da ala hasbil basina annabi alayhi salatu wassalam yana sanya mayahi daidai gurgurdan irin kayan da muke sawa wa huwa ghayru istimal shine ba kurman yahi ba ma'ana dora shi yake kamar yadda kowa yake sa mayahin shi lulluba shi yace dan saboda ya juyar da abin da ke dama ya koma hagum da a ce mayahi ne wanda yake lulluba gabaki daya kamar tuha kamar riga ba za a yi haka ta yi ba kenan daga abin da muhallab yake so bayyana mana siffa ta mayahin annabi alayhi salatu wassalam kalkashin wannan hadisin tunda aka ce ya mai da dama ta koma hagum ya koma hagum ta koma dama ya nuna cewa kamar yadda duka dauki mayahi aka malullubi hirami ka hauda haka ne annabi alayhi salatu wassalam yake mana shi wa kharaja bihim ila almusalla yace ya huta da su zuwa gurin almusalla bude wannan san kashi abin dalili ne akan gurin an kebance shi ne saboda gurin sallah saboda alif wal lam lil ahad ce gurin sallah wanda yake sananne wa hal yusalla qabla istisqa wa ba'da shin za a yi sallah kahin kon ruwan ko kuma bayan shi malik ya halitta cikin muwadda da mudawana yace ko wannan zai a iya yi ibn wahab yake cewa an karhanta ibn habib yake cewa wannan ita ce magana da muka tahi akai sai babe na 21 babu na 21 haka ne ko al-imam al-bukhari ke cewa babu rafa'in nasu aidihum ma al-imam fi al-istisqa baban da ke bayanin mutane su daga hannunsu tare da liman lokacin da ake roƙon ruwa tadammanat hazihi tarjuma ar-raddu ala man za'ama annahu yaktafi bi du'a al-imam fi al-istisqa wa qad asharna ilayhi qariban ibn hajar yace wannan baban da al-bukhari ya kulla ya kumshi raddi ga wanda suka tahi akan cewa za a wadatu gami da addu'ar liman a wajen roƙon ruwan addu'ar roƙon ruwan kadai hadisi na 229 al-imam al-bukhari ke cewa wa qala ayyub ibn sulaiman haddathana abubakar ibn abi uwais an sulaiman ibn bilal qala yahya ibn sa'id yahya yake cewa sami'tu anas ibn malik yace ata rajulun arabiyyun min ahli al-badawi wani mutum ba kauye daga cikin yan kauye ya zo ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam juma'a zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a fa qala sai yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin allah halakatul mashiya dabbobi sun halaka halakal iyali iyali sun halaka halakan nas mutane sun halaka farafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi yadu annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwan shi masa albarka yana addu'a wa rafa annasu aidihum ma ahu yaduuna mutane suka daga hannuwan su tare da shi suna yin addu'a qala sai ce fa ma kharajna min almasjid hatta mudurna bi muhtar ga masallacin ba sai da aka mana ruwan sama fa ma zunna numduru ba mu gushe ba ana mana ruwan sama haka ta kana turjuma al-ukhra sai da wata juma'a daban ta zo fa atar rajula illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutun da yazo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya nuna cewa nafsun mutunan shine yazo tunda alif wal lam ta shigo ya kawo shi da ma'arifa fa qala sai ce ya rasulullah ya ma'aikin allah bashikal musafir dan bulaguro hanya shi ta lalace ta halaka wa muni at-tariq kuma hanya ta hanu an hana hanya kenan wannan shine hadisin dai wanda mun riga mun san shi can gurin ya gabata nan gurin al-imam al-khattabi Allah mashi rahama yake cewa ya tamida an yakunu mashaka bin mimi tana yiwa ya kasance bashika cikin wannan shi hadisi mashaka ne da mimun ai saratul tariqu zalqa hanya ta kasance mai talallabuwa ce daga ciki ana cewa mashakal khaddu rubutu yayi samsi da mimun ma'ana ba da baba wal mimu wal ba mutaqariban da mimun da ba suna kusa da juna shi yasa ake da yake wakiltar daya ibn battal yake cewa lam ajil li bashika fil lugha ma'ana amma bashika a cikin lugha banga ba yana da wata ma'ana ko daya a cikin annawadir na al-imam al-lihiyani yace ana cewa nashaka ai shine nashaba kamun tarku wa fi an-nun wal qaf min majmalul lugha a cikin da nunun da qafin a cikin majmalul lugha na ibn faris haka yazo cikin as-sahih nashaka az-zabayu fil hibala ai alaqa alaiha an ce abun nan barewa ta nashaka nashaka ba bashaka ba nashaka ta kamu cikin tarku ana nihin tara tai da tarkon nan ana cewa wa rajulun nashaka idza kana mimma yadkhulu fi umurin la yatakhallasu minha a ce fulanu rajulun nashakun mutun ne mai shiga lamurran da in ya shiga ba mai iya hudda shi ya ce muktaza kalamu haula abinda dai maganganu wannan mutanen suke tabbatarwa cewa waqa'a tashifun fi sahih al-bukhari a wannan gurin cewa bashaka tashifi ne ya abku abu daidai gurgurdan wannan maganganun su sun yi nunin cewa bashaka da lafazin bashika kinnan kuskure ne a cikin sahih al-bukhari madadin mashaka ne ko nashaka yace walaysa kazalika ba haka bane ballahu wajhun fi lugha ita ma tana da fasara ta a cikin lugha ba kamar yadda suka faɗa ba ibn hajar ne yake raddi a cikin littafin al-munaddad yace ana cewa liqura'i bashika ana cewa kohatan dabba bashika bi fatahil muhada da yiwa ba wasali sama ta'akhkhara wa lam yataqaddam ai shine yayi jinkiri bai wuce gaba ba fa ala haza ma'ana bashika huna to anan ne wannan ma'ana anan bashika ita za a dauka ma'anar shi shine da'ufa anis safari dan bulaguro yayi rauni gami da bulaguro wa ajiza ya kasa kamar yadda za a ce da'ufal bashiku wa ajizuhu kamar yadda za a ce yayi bashak ya kasa ya gami da farauta li annahu yanfaru sai da wala yashi abu musa cikin zailul garibi ne yake cewa albashiku da'irun ma'ruf tsuntsu ne sananne da ake ce ma albashiku falaw istaqa minhu idza aka ciro kalma daga gare shi sai a ce bashaka idan imtana'a ya hanu wa yuqalu kuma ana cewa bashaka saubu wa shaqahu qata'ahu bashaka saubu ai an ciccira ta an mata kucin kucin fa ala haza anan gurin sai kasance ma anan bashika ai qata'a bihi sayru tahiya ta yanke ma dan bulaguro tahiya ta tsaya ta yanke ba masu yin bulaguro ma'ana saboda wannan ruwan da yayi yawa hadisi na 1030 al-Imam al-Bukhari ke cewa qala al-Uwais Uwais yake cewa haddathani Muhammad haddathani Muhammad ibn Ja'far mun gani cewa an Bukhari yace qala fulan bai ce ba haddathana bai ce ba akhbarana qala yana nihin ma akhazahu muzakaratan abinda hadisin da amsa shi a matsayin muzakara wanda wannan shine galibi wai ba duka ba Muhammad ibn Ja'far daga Yahya ibn Sa'id da Shariki sami'a Anas sun ji Anas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annahu rafa'a yadayhi cewa ya daga hannun shi sai da aka ga horin kyallin hamatashi Uwais nan Bukhari ibn Hajar yake cewa shine ibn Abdul Aziz ibn Abdullah Uwaisi kinnan da yake cewa kaga nan kawo nasaba ce yace al-Uwaisi sunan shi shine Abdul Aziz ibn Abdullah Muhammad ibn Ja'far shine ibn Abi Kathir al-Madani dan uwan Isma'il wannan ta'aliqin da Bukhari ya kawo a nan gurin ya tabbata a ruwayar karima da abul waqti cikin karshen baban kuma ta sare ga sauran malaman nusakha ta sahih al-Bukhari ya ambace shi a cikin kitabud da'awat Abu Nu'aym ya kawo shi da sanadin shi sadaddai cikin al-Mustakhraj kamar yadda zai zo zance a kan shi sai babe na 22 babe na 22 al-Imam al-Bukhari ke cewa babu rafa'ul imam yadahu baban da ke bayanin liman ya daga hannun shi fil istisqa cikin roƙon ruwa sabata ta hazihi tarjama ibn hajar yace wannan tarjama ta tabbata a cikin ruwaya hamawi da mustamili ibn rushaid yace abinda bukhari yake nihi meme ta daga hannu wa in kanat tarjama lati qabla zaka damana duk da tarjama da take gabanin shi da take gabanin wannan can baya ta kumshi abun wannan da bukhari ya kawo amma ya kawo ta ne dan ta kawo wata fa'ida za'ida wanda ana so a ambace ta kyarara baban wannan ma'ana idan mutun ya nura zai ga kamar babu buƙatar yin shi mu duba babe na 21 cewa yi babu rafu'in nas aidiyahum ma'al imam fil istisqa baban dake bayanin mutane su daga hannunsu lokacin da liman zai daga a wajen roƙon ruwa kaga ya nuna cewa liman kenan an fahimci cewa yana daga hannun shi to kuma nan sai aka ce babu rafu'ul imam yadda hu fil istisqa baban dake bayanin liman ya daga hannun shi a wajen roƙon ruwa kenan kaga wani zai fahimci kamar cewa ba buƙata a maimaita wannan baban tunda a baya dai ga shi wancan baban mun abin nan mun fahimce shi akwai tahi guda wani yayi wani malami tikraru tarajim fi sahih al-bukhari maimaita tarjuma a cikin sahih al-bukhari wanda wani zai ga kamar meme ne amma ba meme bane da abin da yake ne can baya abin da yake nihi daga hannun mutane nan kuma yana nihin daga hannun shi liman kin ya kawo shi shi yasa al-Imam Az-Zaini ibn al-Munayyir yake cewa Allah mashi rahama la tikrara fi hatin tarjamatin a wannan tarjamomi guda biyu da Bukhari yayi babu tikrari ko daya li anna al-ula sabata tabyin tana bayani ne akan cewa ittiba'ul ma'mumin imamu mamusu bil iman wajen daga hannuwa tabyin kuma tana kokarin tabbatar da daga hannuwan galiman lokacin da ake yin roƙon ruwa hadisi na 1030 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa hadathana muhammad ibn bashar حدثنا يحيى وابن ابي ادي عن سعيد عن قتاده عن انس بن مالك يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه النبي صلى الله عليه وسلم يا كسانتي بي دغ هنوان شي cikin wani abu na addu'o'in shi illa fil istisqa sai sallar roƙon ruwa wa innahu yarfa a wannan gurin yana daga hannuwan shi hatta yurafa yabu ibadai har sai an ga kyallin hama tashi mai albarka alayhi salatu wassalam nan gurin al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yake cewa illa fil istisqa sai a cikin sallar istisqa zahirin shi kore daga hannu ne a cikin kowace addu'a banda addu'ar roƙon ruwa idan mun nura ma'ana da wannan hadisin da kyau cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'a'ihi illa fil istisqa korewa ce cewa duk kowace addu'a annabi bai daga hannuwan shi sai ta roƙon ruwa kadai Ibn Hajar yace huwa mu'aridun bil ahadisi sabita idan ku haka ne ya ci karo da wasu hadisi tabbatattu wanda sun tabbatar da cewa ana daga hannu a lokacin addu'a ba ma a lokacin roƙon ruwan ba wanda diyawa Ibn Hajar yace mun gabatar da su sun taho ko kada a farada hal musannab bi tarjuma yace wanda Bukhari kanshi ya kadaitar da su da babu guda a cikin kitabud da'awa ce kawo hadisi masu yawa shi yasa wasu suka tai akan cewa aiki da su sai hida cewa ba daukan da a dauki hadisin Anas anan gurin cewa na fayi ru'u yace shine bai gani ba hadisai wanda suke jingim cewa idan za a yi addu'a ana daga hannu ko a lokacin khutba ne ta juma'a ko addu'a ce mutlaka hadisai ne masu yawa wanda Bukhari kanshi yayi babu guda a kitabud da'awa ta can gaba to kuma anan gurin a ce Anas dan Malik ya ce annabi bai daga hannun shi kwata kwata a gurin addu'a sai a sallar roƙon ruwa yace sai dai mu dauke shi akan cewa Anas kin ne bai gani ba yana kore ganin shi ba kore abun gaba ɗaya ba yace wazalika la yastazimu naf'i ru'yati ghairihi wannan kuma bayyasawa a ce dan shi bai gani ba wasu basu gani ba wanda suka gani sun bada labari wa zahaba akharuna wasu kuma sun tahi akan tawili da fassara hadisin Anas wannan wanda aka ambata saboda a hada kan su tsakanin cewa annafi an sifatun makhsusa gami da wata siffa daban suna nihin cewa arrafa'ul balig daga hannu wanda ya wuce iyaka sosai ya daga shi har ya wuce wannan kin shi sosai Anas shi yake nihi ba daga hannu bane wanda aka saba amma in wannan ne Anas shi karan kanshi ya sani me yasa yake fada yace abinda ke nuna haka yace hatta yura bayadu ibdahi har sai an rika ganin kyallin hamatashi kenan kaga anan zan mu fahimci cewa Anas abin da ya kore daga hannun da ya wuce iyaka wanda har ana ga kyallin hamatar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a addu'a ta roƙon ruwa yake yin shi amma daga hannu adatan mun sani ko kuma cewa daga hannu na addu'a a sunnance in dai addu'a ce mutlaka bakin daidai huska ake tsaida shi matukar addu'a ce ta addu'a ba ta roƙon ruwa ba bakin daidai huska ake tsaida shi ba a daga shi ba a daga haka ai tai ana tai wannan ya wuce iyaka he addu'a wal istisqa nasussuka kuma na shari'a anhwanin karatu shine mutun zai aza komi a gurin da ya dace komi zaka dora shi a inda ya kamata wai ayyudu anna galibul ahadisi sai ce abinda ke karfafa mana wannan galibin hadisan da suka zo wajen daga hannuwa cikin addu'a ana nihi shine daga hannuwa da shinhuda su a lokacin addu'a amma a wajen istisqa yana nihin ana daga su sama da yadda ake daga su har su wuce inda har ana ganin kyallin hamatashi amma sifar daga hannuwa cikin wannan al-Imam Muslim ya yi ruwaya daga hadisin sabit daga Anas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam istasqa fa ashara bi zahri kafaihi ila sama annabi ya yi hutu roƙon ruwa ya nuni game da zahirin kafafukan shi zuwa ga sama a ruwaya ta Abi Dawuda daga hadisin Anas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana roƙon ruwa sai ya daga hannun shi ya meka ya sanya cikin su a ƙasa yana kallon ƙasa har sai da ake ganin abun gakin shi kyallin hamatashi الامام النووي رحمه الله تعالى yake cewa qala al ulama malamai suka ce as sunnati fi kulli du'a ka gani nan gurin kamar kullum muke faɗa malamai Allah musu rahama da jin kai magabata ba wanda yake daukar rigar nan ta malinta ya labta ma kanshi ba wanda zai yarda a ce mishi malam ne duk wanda kaga zai kawo mas'ala cewa zai malamai sun ce kaza al-Imam an-Nawawi yana da yawan wannan cikin sharhi sahih Muslim malamai sun ce kaza duk abin da yasa kawo shi ma Ibn Hajar cewa malamai sun ce kaza zan mu gani a cikin nan gurin abinda zan mu yi da sa daga cikin kurakurai daga cikin daliban ilimi ko kuma malamai ma mutun ya rika nassaba masail na ilimi zuwa ga kanshi ya rika nassaba masail kin ilimi yana cewa ni a gani na kaza mu a ganin mu shine kaza koda shi ya ba ma mutane abin amma dai abinda ake so ya tahi ladabi na ilimi cewa malamai sun ce kaza malamai sun bayyana kaza ko wanda zai ji ya san cewa ba kai ka faɗi maganar ba al-Imam an-Nawawi yake cewa malamai suna cewa as-sunnatu fi kullu du'a'in li rafi'il bala sunna akan duk wata addu'a ta dauke bala'i an yarfa aidaihi ja'ilan zuhuru kafaihi ila sama shine mutun ya daga hannuwan shi yana sanya zahirin tafufukan su zuwa ga sama zahirin tafufukan su zuwa ga sama kene su kasance zahirin su yana kallon sama shine nan zahirin su ya kalli sama ta dauke bala'i ko wani hari ne ko ta addu'a ce ta wata alloba ta zo ko ta corona ko makamantan su yace wa iza da abi su'ali shay'in amma idan addu'a zai ta roƙon wani abu wa tahsiluhu da tabbatar da abin an yaji alaka faihi ila sama ya sanya tafukan shi su kalli sama idan roƙon cewa a bashi ne yake yi kenan a akasin abin ma in ya kasance roƙo ne kake a baka tahin sai kallo wajen Allah ya kasance kuma bala'i kake nema a dauke maka sai kasance sama take kallon kasa akasin wancan inja al-Imam an-Nawawi yace wa iza bi su'ali shay'in taha wa qala ghayruhu wasu daga cikin malamai da ba Imam an-Nawawi suka ce al-hikmatu fil ishara bi zuhuril kafain fi al-istisqa dun ghayrihi litafa'ul bi taqallubil hali zaharan li badani abinda yasa hikimar da ta sa shi na roƙon ruwa aka ce a daga hannun nan baya ya kalli sama dan saboda kuna kyakkyawan hwata ne akan cewa halin da muke ciki na hari ya Allah a juyar da shi ya koma zuwa ga abin nan ruwa zaharan li badin kama kila kama yadda aka faɗa wajen juyar da mayahin wajen juyar da mayahi ma mun ga hikimar da malamai suka ce shine dan saboda kuna kyakkyawan husnul tafa'ul ne kyakkyawan fata ne cewa a juya mana halin mu daga hari zuwa ga al-khisba aw huwa isharatun ila sifatil mas'ul ko kuma nuni ne zuwa ga siffa ka kai mai roƙon wa huwa nuzulus sahabi ila al-ardi shine sabkowa gilgije zuwa ga ƙasa kana nin kamar yadda muka ma hannun mu haka ya Allah azubo mu gilgije ki homu mu ruwa kamar yadda muka ma hannuwan mu haka wannan kokari ne dukkan malamai na bayyana wajhul hikima akan bambance du'a daga hannun du'a wal istisqa da kuma daga hannu na addu'a ta ta gama gari ta yau da gobe nan zan mu takaita abinda muka wada daidai Allah ba maladin shi ne kuskure Allah mu dauki sarki mana gawara ba a bambance ba duka dai kowanne kowanne ko da na mutum ne shi kare yawa shi ma bari mu karanta wannan ma fa'alallahu bika ko guda biyu yawa ana cikin ma fa'alallahu bika na kissa ta 40 wanda na kawo anan wa hakal qushairi Abdurrahim al-Qushairi ya kawo labari daga Amr ibn Lais ru'ya an ganshi cikin barci faqila lahu sai aka ce masa ma fa'alallahu bika mi Allah ya aikata da kai yace a sharautu yawman min jabalin alajwishi fa ajabani kasaratu fa tamannaitu anni hadartu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa nasartu wa antu fa shakara Allahu li zalika wa ghafartu lahu wa ghafara li da aka ganshi a cikin mafarki sai aka ce mishi mi Allah ya aikata da kai yace wata rana na hau gusa wani dutse sai na ga mutane na da yawan su da dandazan su da yawan al'ummar da suke karkashi na sai nayi burin ina ma a ce wannan yawan jama'a a ce ma tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam muka halarci yaƙe-yaƙen shi muka taimaka mishi muka kama mishi aka samu nasara wannan gurin kadai shine Allah ya karbe shi ya gode mini kuma yi mini gafara dalilin shi gaba daya kaga kyakkyawan hata da kyakkyawan niyya ma tana sawa mutum ya samu gafara Allah na 41 ga Sulaiman ibn Mansur yake cewa ra'aitu abi fil manami naga babana cikin barci fa qultu sai nace mishi ba fa alallahu bika mi Allah ya aikata da kai fa qala sai ce innar rabb lalle ubangijin qarrabani ya kusanto da ni gag da gag wa qala sai yake cewa ya shekhu su ya kai mummunan tsoho tadri lima ghafartu laka ka san me yasa nayi maka gafara qultu la ya ilahi nace ban sani ba ya Allah qala sai yace innaka jalasta linnasi yawman majlisan wa taran ka zamana majlisi na mutane fa bakaita mun kasa su kuka fa baka fihi abdu min ibadi wani bawa daga cikin bayuna yayi kuka lam yuki min khashyati qaddu wanda tun da yake bai taba kuka ba saboda tsoro na fa ghafartu lahu nayi mishi gafara wa habtu ahlul majlis kulluhum lahu kuma dukkan ɗan majlisin nan mishi gafara saboda su saboda shi wa habtu ka fi man wa habtu lahu kuma kai ma na sanya ka daga cikin su idan kaga shi shi malamin a matsayin shi kukan nashi ba shi yasa ba Allah ya mishi gafara dalilin ya wa'azin shi ya ratsa wani wanda shi zuciye shi ke kasassa ce dalilin wa'azin shi ya samu hayyayi kuka dan Allah a wannan shi kuma ya samu gafara Allah madaukin sarki ya mishi gafara dalilin kenan kaga wannan abin da yake nuna mana anhwanin ilimi da karantarwa da kuma al'umma koda shi malamin abin bai anhwane shi ba zai kai ga kunnan wani wanda zai anhwane shi kuma shi ya samu ladan wannan mutum